da sauraro sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan kotun magistrate ne lamba 29 karkashin mai shari'a Talatu Makama inda a daidai wannan lokacin wato ake karantawa wasu matasa kunshin tuhume-tuhumen da ake yi musu wanda wato magatakardar kotun Ibrahim Koya shine yake fassara kunshin tuhumar da ake yi wa waɗannan matasa waɗanda ake zargin su da laifin hada baki fashi da makami da kuma yin amfani da muggan makamai laifukan da suka saba da sashi na 97 na kundin Penal Code da kuma sashi na 6 a ba cha cikin baka 1-2 na kundin hukunta masu ta'ammuli da miyagun makamai wanda aka yi wa Kwaskwarima a shekarar 2004 kunshin zargin ya bayyana cewar wato a ranar 19 ga watan 2 na shekarun da muke ciki waɗannan matasa da ake zargi waɗanda suka haɗar da Yazidu Hassan Muhammad Ibrahim Abubakar Sani Ashiru Ibrahim Husaina Aliyu da kuma Abubakar Ibrahim wato ana zargin sun haɗa baki a tsakanin su sun ɗebo miyagun makamai masu haɗari sun shiga gidan wani mutum a unguwar Basirawa sun yi masa fashi da makami na kayayyaki da suka haɗar da babur mai kafa uku mai kimar naira 250,000 daga nan kuma suka shiga gidan wani mai suna Adamu Shu'aibu a unguwar Kuntire a inda aka yi zargin cewa sun yi masa fashi da makami na babur samfurin roba-roba mai kimar naira 250,000 daga nan sai aka yi zargin cewa sun shiga gidan wani mutum mai suna Aliyu Muhammad Kadawa wanda aka yi zargin sun yi masa fashi da makami na wayoyin salula guda 4 da babur roba-roba mai kimar naira 280,000 daga nan an zargi cewa sun shiga gidan wani mutum mai suna Kamisu Muhammad wanda aka yi zargin sun sace masa babur din roba-roba mai kimar naira 280,000 daga nan kuma an yi zargin cewa sun shiga gidan wani mutum mai suna Bilyamina Aliyu a unguwar Basirawa inda aka yi zargin sun sace masa babur din roba-roba mai kimar naira 250,000 da wayoyin salula nasa da na iyalinsa guda 4 daga nan an yi zargin cewa sun je gidan wani mai suna Obala Ibrahim sun sace masa wayar salula da kwamfuta da kuma babur mai kimar naira 175,000 daga nan an zargi cewa sun shiga gidan wani mai suna Shu'aibu Usman mazaunin Kuntire sun yi masa fashi da makami na kudi naira 770,000 da kuma wayoyin salula masu kimar naira 350,000 guda 2 daga nan an yi zargin cewa sun shiga gidan wani mai suna Masudu Sani a unguwar Basirawa suka yi masa fashi da makami na babur din roba-roba mai kimar naira 250,000 da wayoyin salula masu kimar naira 90,000 daga nan an yi zargin cewa sun shiga gidan wani mai suna Sani Hassan Basirawa sun saci kwamfuta mai kimar naira 95,000 da zunzurutun kudi naira 63,000 sai kuma gidan Abdulhamid Abubakar a garin Kuntire inda aka yi zargin cewa kun yi fashi da makami na talabijin mai kimar naira 75,000 da wayar salula mai kimar naira 15,000 da wata wayar salular mai kimar naira 35,000 daga nan kuma an yi zargin cewa kun shiga gidan wani mai suna Kabiru Adamu Bello mazaunin Ngoggo kun sace babur mai kimar naira 350,000 daga nan an yi zargin cewa kun biya ta gidan Zakari Adamu shi ma dai a garin Ngoggo inda kuka sace wani babur mai kimar 120,000 sai a ƙarshe inda anan ne asirinku ya tonu aka yi zargin cewa kun shiga gidan wani mai suna Mukutar Alasan Jangaro inda aka yi zargin kun sace babur din roba-roba da buhun shinkafa mai kimar naira 28,000 shi kuma babur din mai kimar naira 280,000 a daidai wannan lokaci ana karanta wannan kunshin tuhuma da zarar an kammala insha Allahu Rabbi zan sake dawowa domin jin zantawa ta da waɗannan matasa da ake yi wa wannan zargin kuma mu ji za su amsa zargin ne ko kuma akasin haka Yusuf Dadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotun magistrate mai zaman ta a unguwar Norman Sland.
Kuma shi kace suna
Eze Hassan.
Slip ne kai aka kaka nan.
Ana tunuma da take tsan Robert.
Robert to wani gida da wani gida kuka je?
Wallahi a cikin gidajen nan babu wanda na san gidan shi cikin su.
Wani aka kama ka?
Ina faru kwana ungogwa an yi sha ruwa ina kan hanyar tafiya zan je kunturo Allah akan hanya akan wani.
Kai kana me kake?
Leburanci nake yin lodin tumatur.
Dan wani gari ne kai?
Dan Katsina ne ni. Dan ja local government.
Ina kake yin leburanci?
Kanya wuri. Eh.
Yanzu ka san wani abokin suna aka akan ya horon inda kuke leburancin tare?
Yanzu da yake da kazariya muke zuwa ofisin mai na lariya. Yanzu sun duk suna lariya. Amma da ruwa ya zuba lokacin tumatirin kan yaho da ya dawo tunan suna dawowa nan.
Za mu so mu ji cikakken suna.
Muhammad Ibrahim.
Da laifin me ake zargin ka?
Robert.
An yi ko ba a yi ba?
Gaskiya ba a yi ba.
Mutane duk a gari ga su nan suna yawo ba wanda aka kama aka kawo nan amma kai an kama ka an kawo ka nan me laka ce?
To ni ina da shi'a a kama ne ba kuma a gidan wani aka kama ba magana ta Allah. Shi ne.
Za mu so mu ji cikakken suna.
Ashir Ibrahim.
Ashir da laifin ne ake tomarka?
A rubale mu ko ba ne ba.
Eh. Na ma akwai wani mutum ba zai laifi kai tsaye ya ce yayi ba. Me za ka ce game da wannan?
Gaskiya ne. Su ba an tura mu je gurin wani a police station. Ba ai kama ba kai ba mu ba mun je gurin wani police station da an ce ma mai ta tura mu. Ta ce mu je mu je akan wani kisa kama shi. To shine muna zuwa aka samu asir.
Abokin ku ne shi?
Eh abokin mu ne.
Za mu so mu ji cikakken suna.
Abubakar.
Abubakar da laifin ne ake tuhumar
ka? Eh ana tuhumar mu da ni nake tara barayi a area ne kuma ban yi ba. Ban tara su ba.
To wani lokacin zaka ga zai wahala a zargi mutum da laifi kuma kai tsaye amsa laifin nasa me zaka ce akan haka?
Ni da wallahi ban aikata ba. Wallahi Allah ban aikata ba. Wallahi wallahi ban aikata ba.
Za mu so mu ji cikakken suna.
Suna na Usaina Aliyu.
Usaina da laifin ne ake tuhumar ka?
Ni da laifin mu ba mu san hawa ba mu san so kamar wanda ya baka labari yanda aka ce mu je mu duba wani case ne wannan ban Allah aka kama shi a police station
ko ne wanda aka kama din
Abubakar ko mu ba mu san hawa mu san so kamar ga an samu a cikin sai mu ba gama da laifin mu ba ko mu
Abubakar kan abokin ku ne
Abubakar dan abokin mu ne
to an ga ya muku laifin da ya san da aka kai shi police station din
ba ga mala ba kai mu ga kai an samu a cikin sai
wane ne Abubakar dan a cikin ku
gashi na
Abubakar kana ji ta zarge-zargen da ake yi kamar kun shiga kusan gidaje guda 13 kun saci babura me zaka ce game da wannan zargi da ake
yi wallahi mun aikata ba amma Allah iya tare da mu gaskiya shi Allah ba azzalum ba wansa bane dai ba wansa zalunci kansa Allah mu Allah shi zai fitar da mu a cikin wannan magana wallahi kai mu Allah shi zai fitar da mu a cikin wannan magana
sauraro yanda zan tawo mu da waɗannan matasa ta kaya kenan kuma tuni waɗannan matasa sun sako daga kotu kuma sun musanta zarge-zargen da ake yi musu sai dai kotun ta ayyana cewar a je a ajiye su a gidan gyaran hali domin kasancewar ita dama an kawo su ne kawai gaban wannan kotu domin a ajiye su kafin ma'aikatar shari'a ta yi musu caji a gurfanar da su a kotun da take da hurumi Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan harabar kotunan magistrate na unguwar Norman Sland.